Starboy, the Hokotolic producer.
That's why me, I know the border. For my who see me, I be loyal. Every day for me is a new year. In Chavinching, I had a suya. Don't ever reach me. See that way, but I'm the other. Way, but I'm the other. Someone's a rabbit, yes, I'm a rabbit, yes, I'm a. See that way, but I'm the other. Sara, Allah shi ke banda fara, ni yau kuma gobe in kara, sauci na da dadi da kara, wata rana sai da labari, eh da sun sa su ji tsari, kome zan yi sai da tsari, eh kika ce wai basa ka, ba ma sana wa gidan haka, kika ce wai basa ka, ba ma san yi ne a wa gidan haka ne, tunda gobe dai daga Allah ne, rashi da samu na Allah ne.
Bye.